to a madman, speaking to clouds, listen to a blackbird whose cry is very loud. Oh, hear it cry above the blood and steel, by day, by night, it takes its flight in the
They turn and they laugh, then they laugh again. One voice is lost, it cries in the wind. Where is the voice that lost its joy? There, echoing in the wind. The wind, the wind, wild is the wind. The wind, the wind, wild is the wind. All the king's horses and all the king's men, they try and try to rebuild the city again. When the cradle rock, the cradle will fall. Down they will come with babes and kings who don't hear the wind at all. At all, at all, don't hear the wind at all. At all, at all, don't hear the wind at all.
Da 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 da